Bana başka dansa varaga, bana başka dansa varaga, bana başka dansa varaga, slana var ya ga dog in a fair. Bana başka dansa varaga, slana var ya ga dog in a fair. Bana başka dansa varaga, slana var ya ga dog in a fair. Pana başka dansa varaga, iska snavis linta taringa, kunta ada skui is ani haslana walya ga dog in a fair. Pana başka dansa varaga, slana walya ga dog in a fair. Pana başka dansa varaga, slana walya ga dog in a fair. Hashem is hoit is chruba chlawi a teskin an wad shil yuin gud an yuwa Iv mach loin cha gud na garawa Tlan a wal ya gadog in a fir Tlan a wad gadog in sa barega Tlan a wal ya gadog in a fir Tlan a wad gadog in sa barega Tlan a wal ya gadog in a fir Ehich na mat a slan ma war a nid yon Mij tan cha bra ha jarag Esk a fadrig nef u bani ha slan A war ya ga dog in a fir Tan a war ga do in sa barag A slan a war ya ga dog in a fir Tan a war ga do in sa barag A slan a war ya ga dog in a fir Shin tana khoi khadangana nu se kha khin kan farga lin ta lon go bro his ra haslan a wal ya ga dog in a fair e ma lin cha go at na ga ra wa slan a wal ya ga dog in a fair e ma lin cha go at na sha na ba slan a wal ya ga dog in a fair